amma dai zaman majalisar a wannan litinin kakakin majalisar wanda ko shine ma jagoranci zaman majalisar Kabiru mijin yawa ya koma tsallake ne da kyar agugu a tsigaudan ta ma kuma mutumin sa san da fita da masaran shugabannin majalisar basu taki sa'a ba inda ko yan majalisar 17 cikin 25 suka ma kada kure tsige su cikin dai waɗanda ma suka rasa kujerun nasu ba ga mutumin kakakin majalisar sun kuwa da shugaban masu rinjaye da mutumin sa da ma kuma shugaban marasa rinjaye daga garbadan din majalisar to wai ko me zafi da yan majalisar ke daukan wannan mataki a yanzu honorable Hassan Barguma shine sabon shugaban masu rinjaye na majalisar ya ko bayyana dalilan sa daukan wannan matakin tsigewan
duk lokacin da ake tafiya a majalisa yakan kai wani lokacin da majority ba su amince da tafiya ba ana iya sauyi to na adama bai zama bamban da saura ba
amma me yasa kakaki ne kawai zalikin jara ba
eto mu a ganin mu hafashin da muka yi da kuma yanda muka zauna da shi mun fahimci mutum ne wanda yana da kunnen da zai saurari mutane kuma yana da tausayi amma fada wanda suka kewaye su suka kewaye shi su ne mugayen shi yasa kuma majority suka zauna suka ce to ba a mugun sarki sai mugun bafade aka gani kuma in aka yi gaba da wayannan daga mataimakin kakaki zuwa har karshen shugabannin mu din aka samu sauyi wato za a gyara wa shi kakakin majalisa tafiya kuma zai saurari mutane kuma ana gani kaman za a samu sauki cikin
ba wani kaman wasu su tani kaman kan cewa akwai ɗan ingiza ne kan turawa wasu ne suka ingizo ko daga waje
a to ayi magana ingiza ne a shaida an dade dai ba magana ingizawa bane
to sai dai fatu ne ma wannan sauyi ya so mu ja shi kuce inda ma wasu ke zagin cha da hannun bangaren zatarwa a wannan tsigewa ko da yake gwamnatin jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrila ya ko musanta zagin cewa da hannunsa gwamnati ta bakin ɗaya daga cikin hadiman sa ta fuskantar hukumin yar labarai dan Jihar Bakari wato dan Juma Hamas yace fa ba da hannunsa aka yi wannan tsigewar ba
babu san ka san ko da babu hannunka mafi yawa zaka samu ana kokarin danga ta shi irin wannan abubuwa saboda kokarin goga masa sentin da ba shi ya dauka ba wanda zai iya bakanta masa a cikin al'umma to saboda haka ba na tsammani akwai ma magana ma danna ma a cikin wannan al'amari illa kai wannan har ka tafi cikin majalisa ko na cikin gida
to wai ko me masa na haka majalisa ma ke cewa ne a yanzu honorable Abdulmumini Ibrahim son son da majalisa da kukin jihar ne yace fa akwai ma abun duba game da wannan sauyin da ya kado a majalisar
ana ta kewaye aka ma sun fito sun nemi menene matsala shin matsala majalisa kan da gwamna ne ko kuma matsala majalisa kuma da shugaban majalisa ne
amma honorable kai majalisa wasu ga tamkar cewa wannan tamkar yar manuniya ne na irin abin da ka iya faruwa wasu ma na gani kaman tamkar kan cewa idan ka ga mutum na son sunan takalmi dauka zai wato kaman shi kansa kakakin majalisar bai zama tsira ba
eh haka ne abin da ke faruwa a yanzu shine majalisa ko wani lokaci za ta yi fitaccen canje canjen ta
ko ma da menene dai yanzu ko an zura ido ne a ga yadda za ta kaya yayin da kuma su fashin bage ma ke cewa lokaci ne kawai ke iya tabbatar da abin da ka iya faruwa Ibrahim Abdulaziz Fashion House na Amurka daga Yola a Najeriya.